na Abdurrahman ibn Auf da yake a wannan unguwa mai albarka kofar Wambai muna yi wa dukkanin mahalatta wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikumussalam
a karo na biyu muna yi wa babban malaminmu maraba da zuwa wannan majalisi mai albarka a karo na biyu nace karo na biyu ina nufin bayan an gina wannan masallaci an taso daga gareji idan ba mu manta ba malam ya ziyarci wannan majalisi mai albarka a shekarar 2006 bana manta ina ango malam ya zo yi mana bayani akan sirar al-Sheikh Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab na san wasu basu manta ba wasu kuma wala Allah lokacin to ina yi mana dai barka da zuwa mun taro a wannan guri zamu saurari babban malamin malam baya bukatar ta'arifi baya bukatar a sanar da shi a gurin kowa amma dai saboda larura ta lacca zamu sanar mu kara dan sanar da mutane mu tunasar da mutane abinda suka dan manta akan malam sunan malam Dr. Muhammad Thani Umar Musa Rijalle
Allahu Akbar
Mala an haife shi a shekarar 1970 daidai 1970 in ka duba za ka yanzu shekara ta malam 44 a duniya muna fatan Allah ya ninninka 44
amin
Mala yayi karatunsa tun daga primary a wannan gari mai albarka malam ya je makarantar secondary ta Shawuci wanda ake kira da High Islamic a shekarar 1984 inda ya kammala ta cikin nasara a shekarar 1987 sannan malam ya tafi GATC Gwale kuma kuma ta ba Sheikh Jafar Mahmud Adam shi ma GATC Gwale Allah ya yi wa GATC albarka
amin
malam ya shiga makaranta a shekarar 1987 zuwa 1989 malin da yake dan sa'a ne daga gama makaranta direct entry ya samu a jami'ar musulunci ta Madina birnin manzon Allah
sallallahu
alaihi wasallam a shekarar 1990 daidai a shekarar 1990 zuwa 94 malin ya gama digirin sa na farko a ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malin a lokacin ma shekarun sa 24 sannan malam yayi digirin sa na biyu a wannan jami'a ta Annabi Sutamgar ta birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga shekarar 1995 zuwa 1999 a sannan malam yayi digirin sa na biyu cikin rahmar Allah a wannan dai jami'a ta Madina birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam ya dora da digirin sa na digirgir wato PhD malam ya fara a shekara ta 2000 inda ya kammala ya zama babban dokta a shekara ta 2005 muna fatan Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a wannan rayuwa ta malam gaba daya malam ya yi digirin sa na farko a hadisin manzon Allah akan ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na biyu akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na uku akan hadisin manzon Allah a ga cikakken masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya a takaice duba da lokaci ba da biyan mun dan fadi daga cikin rubuce-rubucen malam malam gwani ne wajen rubutu wanda ya san shi Allah ya albarkaci rayuwarsa da iya rubutu wani bawan Allah yana gaya mun yana cewa wata rana sun jirci Sheikh Jafar Mahmud Adam da suka je ba same shi ba shi da malam namu ne yanzu sai malam ya rubuta wata takarda ya bayar a matsayin wasiƙa a ba Sheikh Jafar mutumin yace tunda Sheikh Jafar Mahmud Adam ya ga wannan takardar yake zumudin a lokacin ya sake ganin dokta a wannan lokacin haka kenan tsohon rubutu ne malam yayi rubuce rubuce ya rubuta littafin Dawabitul Jarh wa Ta'dil na Al-Hafiz Adh-Dhahabi malam yayi tahqiqi akan sa yayi masa a mujalladi biyu sannan akwai littafin Al-Madrasatul Hadithiyya Al-Madrasatul Hadithiyya fi Makkah wal Madina shi ma yana nan littafin malam ne yana da mujalladi guda biyu sannan akwai littafin al-Ighraq na Imam an-Nasa'i malam yayi tahqiqin sa yana cikin mujalladi daya malam yayi tahqiqin littafin at-Tamyiz na sheikh ibn hajar al asqalani yana nan mujalladi daya biyu uku hudu biyar shida malam sannan malam ya san kowa ya san taccen littafin malam in bai kallon sunna tv da ga malamai da dama sun dauko shi suna baje mana shi ana koya mana tatacciyar sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunan littafin nabiyur rahma wala shi ne ya rubuta wannan littafin
annabiya
littafin bughyatul mushtaq malam ya rubuta shi kuma ya karantar da shi har ya sauke shi a katsanan duk Allah madaukakin sarki karawa rayuwar malam malam bai tsaya nan ba a rubuce rubucen sa hadda na Hausa domin in baka sani baka sani malam shi ya rubuta ra'ayoyi biyu masu hannun riga je ka neme shi da Hausa ka karanta amma baka iya larabci ba kamar ni akwai littafin fassara al-aqidatu ahlus sunna na sheikh Uthaymeen shi ma malam ya fassara shi yana nan a rubuce to wannan fa shine malam da irin rubuce rubuce
na'am
sani ba ko haka gwada
na'am
malam a halin yanzu babban malami ne a tsangayar ilimin addinin musulunci da harkokin shari'a da jami'ar Bayero da Kano a matsayin babban malami wato senior lecturer ko malam kamar yadda kowa ya sani shine babban malami babban limamin masallacin Juma'a na Dorayi bayan rasu shi ta abar har yau malam shi ke rike da wannan matsayi na babban limami malam shi ne mataimakin sakatare a majalisar ta'awun baina du'a as-salafiyyi ina ga dai ba dan abu fada ya kare akan malam bazan
da amin
salati lokuta lokaci yayi darussa da dama da malam ke gabatarwa a wannan gari ko wasanin ya san ko ba haka ba tafsiri ranar juma'a jarid as-sarih ana sabar an yi darasi nawa 169 ko ga karatun mu na litinin wanda ya dan je hutu za a dawo insha Allah an sauke littafin al-ubudiyya an sauke tuhfatul iraqiyya yanzu muna me al-furqan sannan kuma malam agarin kasan ya sauke littafai da dama duk mako malam da yakan je su katsina yanzu kuma mai da shi sati biyu saboda zurofi suke gaban malam ba tare da na cika fara surutu ba dan miƙa wa malam zai fara bayani akan tarihin Muawiya dan Abi Sufyan mun ce Muawiya sai mun ce Allah ya ƙara masa yadda
amin
Allah ya ƙara wa ƴar uwarsa matar manzon Allah yadda
amin
Allah ya ƙara wa babansa Abu Sufyan
amin
duk wanda yake zagin Muawiya ta nan aka fara an ce me menene ya ga me yau ba ta nan muka fara wanda yake zagin Muawiya sai ka ji shi gobe ya zagi Abubakar ya zagi Umar ya zagi Usman Allah kuma yake kaga na rayuwa ta lalace ke malam zamu ba shi awa ɗaya cir domin gabatar da wannan bayani insha Allah ta'ala ba dan zai isa ba sai dai dan dai duba da lokaci bayan sa kuma akwai malami da zai gabatar da ta'aliki wannan malami a wannan majalisi mai albarka Sheikh Nawal Abubakar Shu'aib kafin nan akramakallahu wa tafaddal mashkuran ma'jura
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan ko ce da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka mai tsohon tarihi wanda wannan masallaci yana ɗaya daga cikin masallatai na farko da na fara karantarwa a wannan gari na Kano a lokacin yana gareji muna karatu babu sifika so wannan shine farkon wato masallaci da muka fara baje da awata sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam a garin Kano saboda haka ba wai wannan shine karo na biyu ba sai dai ko da yake ya ce bayan an fadada shi ya tashi da gareji muna yi wa juna barka da wannan haduwa ta mu a wannan yammaci na ranar Laraba 15 ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1435 wanda kuma yazo daidai da 14 ga watan 5 miladiya ta 2014 a wannan haduwa da muke fatan Allah ta'ala ya sanya albarkatunsa a cikin ta
amin
ya amfane mu da abinda za mu fada ya datar da mu ga fadar abinda ya dace
amin
wannan haduwa kamar yadda dan uwa Malam Al-Qasim ya fada za mu yi magana ne akan ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda Allah ya yarda da shi shine Muawiya ibnu Abi Sufyan Allah ya kara yarda gare shi da mahaifinsa Abu Sufyan baki daya wataƙila ƴan uwa sun zabi wannan sahabi ya zama shine matashiyar wannan haduwa tamu saboda wasu dalilai
na'am
daga ciki kamar yadda muka sani duk wasu magabata da ƙwarai tun daga kan annabawa da manzanni zuwa ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da limaman shari'a duka tarihin su cike yake da abubuwan da zamu karanta na wa'azi da darussa wannan yana daga cikin dalilan da zasu sa kowane lokaci mu yi kwadayin mu san tarihin wani daga cikin magabata na ƙwarai musamman sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama almajiransa na farko sannan abu na biyu zamantowar wannan sahabi a kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa khairu mulukil muslimin shine mafi alkhairin sarakunan musulmi bayan khulafa'ur rashidin to daga lokacin da shugabanci ya koma sarauta ba a taba samun wani basarake ba wanda yake mafi alkhairi mafi falala da daukaka kamar Muawiya ibn Abi Sufyan saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta mulkin sa da cewa mulkun wa rahma to mulki ne da kuma rahama da tausayi abu na uku kasancewar wannan bawan Allah yana ɗaya daga cikin wanda ya zama jarraba ga wasu mutane Allah ta'ala ya jarrabi wasu mutane da wannan bawan Allah ya kasance wata alama ce da take nuna istiqamar mutum wato daidaitansa akan tafarki na sunna tafarki na gaskiya sannan kuma yakan zama alama ce da take nuna karkacewar mutum da zamewarsa yayin da mutum ya yarda ya amince da cewa Muawiya ibn Abi Sufyan ɗaya ne daga cikin zababbun sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da Allah ta'ala ya yarda da su da Allah ta'ala ya wanke su yace da mu adalai ne ya yarda da wannan to babu shakka wannan alama ce da take nuna cewa wannan mutum yana kan tafarki na ƙwarai yayin da kuma mutum ya zabi ya soki wannan bawan Allah ko ya tuhume shi ko ma ya kafirta shi to alama ce da take nuna cewa wannan mutum ya karkace ko shedan ya karkatar da shi daga kan hanyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da magabata na ƙwarai to waɗannan daga cikin dalilan da za su sa watakila waɗanda suke tsaye akan wannan majalisi suka zabi wannan sahabi ya zama shine matashiya ko mashiga ta bayanin mu a wannan dare muna fatan Allah ta'ala ya bamu dacewa Muawiya ibn Abi Sufyan ya fito daga kabilar Banu Umayya Banu Umayya suna ɗaya daga cikin kabilu da suka karbawa kiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam tun a karan farko kuma kabila ce daga cikin kabilun Quraishawa kun san Quraishawa kabilu ne daban-daban suka haɗu suka zama wato wannan kabila ta Quraishu wato a gida a kabilar Quraishu akwai gida-gida to daga cikin gidajen da wannan kabila ta kunsa bayan gidan Banu Hashim bayan Banu Adi Banu Taib to akwai gidan Banu Umayya kuma babban gida ne domin su suke rike da sarauta a cikin kabilar Larabawa a cikin kabilar Qurayshawa a garin Makka kamar yadda kuka sani a karatun sira da tarihi wannan kabila ta Banu Umayya tana daga cikin kabilun da suka ansa kiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin kabilun Qurayshawa tun da wuri kuma suka ba da gudunmawa wajen daukaka wannan addini daga cikin waɗanda suka musulunta cikin mazajen wannan kabila na farko akwai Uthman ibn Affan ibn Abi al-As ibn Umayya al-Umawi wanda shine mutum na uku a jerin falalar sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan Abubakar Umar sai shi to wannan yana ya fito shi ma daga gidan Banu Umayya ne ya musulunta a hannun sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu banda shi akwai Khalid ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayyah banda shi akwai Abu Hudzaifa ibn Utba ibn Rabi'a ibn Abd Shams wadannan kadan daga cikin wadanda suke mazaje ne da suka musulunta a farko farko lokacin ana kirga musulmi akan yan yatsin hannu wato zaka ce 1 2 3 baka kai 10 baka ji sun kare to wadannan suna daga cikin na farko farko kuma sun yi tarayya da sauran musulmi wajen hijira ta farko da aka yi zuwa Habasha kamar Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin wadanda suka yi hijirar farko yayi hijira zuwa Habasha tare da matarsa yar gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mai suna Ruqayya Ruqayya bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama banda shi akwai Abu Hudzaifa ibn Utba ibn Rabi'a shi ma shi da matarsa Sahla bintu Suhail ibn Amr shi ma su ma suna daga cikin wadanda suka yi hijira zuwa Habasha wadanda kuma suka yi hijira ta biyu wadanda suna da yawa ba zai yiwu ka tsaya maka na lissafa su ba akwai wani marubuci Dr. Hamdi Shahid wanda yayi wani littafi sunan shi Ad-Dawlatul Umayya Al-Muftara Alaiha daular Banu Umayya wacce ake yi wa kage da kazafi da yarfe to a ciki ya kawo wato list mai tsawo na wato sahabbai daga cikin wannan gida na Banu Umayya wadanda suka yi hijira ta biyu zuwa Habasha akwai mata ma daga cikin wannan gida ba wai mazan su ba kawai hatta matan su akwai wadanda suka taimaka wajen daukaka addinin musulunci tun yana da zafin sa sosai tun ana rayuwar farko ta Makka kuma suka yi hijira tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin su akwai Ramla Ramla bintu Shayba ibnu Rabi'a matar sayyidina Uthman ibnu Affan radiyallahu ta'ala anhu duk da cewa an kashe babanta an kashe dan uwanta a yakin Badar amma wannan bai sa ta ki musulunci ba ko ta kyamaci musulunci ya zama da ita aka yi hijira zuwa ainihin zuwa Madina akwai Ummu Kulthum bintu Uqba ibnu Abi Mu'ayyid wanda mahaifinta Uqba ibnu Abi Mu'ayyid yana daga cikin manyan manyan jimajiman kafirai wadanda suka rika musgunawa Annabi sallallahu alaihi wa sallama amma yarsa Ummu Kulthum tana daga cikin waɗanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ta yi hijira zuwa Madina lokacin da aka samu sararawar yaki tsakanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da Qurayshawa wato sulhul Hudaybiyya banda su akwai Ummul Mu'minin Habiba bintu Abi Sufyan wanda kun san yar sarki Abu Sufyan kuma lokacin mahaifinta lokacin gidansu ba babu wanda musulunta amma ita ta musulunta tun da wurwuri kuma ta yi hijira tare da mijinta zuwa Habasha daga baya ta zama ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama she kaga wannan gida na Banu Umayya gida ne wanda yana da tarihi wajen taimakon addinin musulunci tun a farko to a Muawiya ibn Abi Sufyan ya fito daga wannan gida Muawiya ibn Abi Sufyan sunansa kamar yadda kowa ya sani Muawiya sunan mahaifinsa Abu Sufyan Abu Sufyan ibn Sakhr ibn Harb ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن مناف ابن القرشي الأموي هنغا نسب الساتنا حد واتر نسب رمضان صلى الله عليه وسلم أوجنكا كنس عبد مناف صبر أكشيما ينا دنجنتكا دم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشكنكا كننسا أنهي في مؤاوية قبانا أيكود النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشكرا بير duk da cewa akwai wasu daga cikin marubuta tarihinsa wadanda suka ce an haife shi gabanin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 7 wasu suka ce 13 amma dai abin da yafi shahara yafi zama ingantacce a gurin marubuta tarihi shine an haife shi gabanin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama da shekara 5 mahaifinsa Abu Sufyan shine sarkin Makka kuma ya musulunta kafin fathu Makka da dan lokaci kankani saboda haka yana daga cikin musulmi wadanda suka musulunta gabanin fathu Makka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi girman sa da matsayin sa lokacin da aka yi fathu Makka Annabi ya karrama shi yace man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan to ya tsira kaga wannan karamci ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi masa kuma yana daga cikin wadanda suka halarci yakin Hunayn tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma hisaru Taif lokacin da aka je aka yi wa garin Taif kawanya musulmi suka yi masa kawanya a wannan guri ne ma Abu Sufyan ya rasa ɗaya daga cikin idanunsa guda biyu wajen kare musulunci da yada shi sannan kuma da aka fita yakin Yarmouk a lokacin daular Sayyidina Abubakar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi musharaka suka yi tarayya a cikin wannan yaƙi a nan ya rasa ɗaya idan kuma wato kaga duk idanunsa guda biyu ya ba da su wajen ɗaukar kalmar Allah wannan shi ne mahaifin Mu'awiya Ibn Abi Sufyan ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 31 malaman tarihi sun sassaɓa wajen tantance shekarar da ya rasu wasu su ce 31 wasu ce da 2 wasu ce da 3 wasu ce da 4 mahaifiyarsa ita ce Hindu bint Utba Ibn Rabi'a wacce ita ta musulunta yau mafatai Makka mijinta ya riga ta musulunta ita ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka yana mai bude wannan gari da shigar da musulunci cikin sa a wannan lokaci ita ta musulunta tare da sauran waɗanda suka shiga musulunci a wannan lokaci wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk su je ya yafe musu duk abin da suka yi a baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idhabu wa antum at-tulaqa la tasriba alaykum al-yawm ku je yau babu sauran zargi gaba daya kun samu kanku kuma an yanta ku kaga wani yazo dauko wani tsohon tarihi ya ce ai Hindu ko Abu Sufyan sun yi kaza kamar bai yadda da cewa Annabi ya yafe musu bane Annabi kuma ya ce aje ya yafe to kuma akwai wanda zai zo yana tuhuma har a saurare shi Muawiya ibn Abi Sufyan shi yana daga cikin waɗanda suka musulunta da wurwuri ya musulunta da shi da dan uwansa Yazid akwai Yazid ibn Abi Sufyan wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka addinin musulunci kwarai da gaske kuma yayyake wajen yada addinin musulunci a ƙasashe daban-daban wasu suna cewa shi Muawiya ya musulunta kamar yadda Mus'ab az-Zubairi wani marubuci wanda ya rubuta nasabu Quraysh yake cewa Muawiya yana cewa aslamtu amal qadiyya wato shekarar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya sake yin wato ya biya umararsa a shekarar ya musulunta wato kaga ya musulunta a shekara ta 7 kenan Muawiya radiyallahu ta'ala anhu yana da falala alqur'ani ya nuna falalar sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama a dunkule wanda Muawiya yana ciki tunda sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama baka isa ka cire shi ba tunda Allah ya sa shi akwai ayoyi da suka nuna falalar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama a dunkule gaba daya ba za mu kawo ayoyin da suka yi maganar muhajiruna da al-ansar ba domin wasu suna cewa to ai bai shiga ba abin mamaki waɗanda suke rigima akan cewa ai Muawiya bai shiga cikin al-muhajiruna ba da al-ansar saboda haka in ka kawo ayoyin da suka yi magana akan falalar muhajirun da ansar sai su ce to ai ba Muawiya a ciki ba Abu Sufyan a ciki tare da cewa waɗanda suke manya-manyan muhajirun da al-ansar din ma suna jayayya akan su inda a ce sun sallama cewa wanda yake muhajir da al-ansar shi mai falalar ne mai darajar ne sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar da sun sallama cewa su Abubakar da Umar da Uthman da sauran manya-manyan sahabban na al-mubashirin bil janna Abdurrahman ibn Auf Zaid ibn Abi Sa'id ibn Abi Waqqas Sa'id ibn Zaid da sauran sahabbai irin su Zubair ibn al-Awwam irin su Talha ibn Ubaidillah irin su Abu Ubaida ibn al-Jarrah da sun sallama mana cewa waɗannan su karan kansu sun shiga cikin wannan aya kuma su waɗanda Allah Ta'ala ya tsarkake ne to da kaga abin ya zo da sauki sai mu zo yanzu gwagwarmayar yadda muke yi game da Muawiya muke ba ma matsalar wasu ma sallama ma waɗancan ba sun ma fi jin haushin waɗancan sama da kowa to kaga a zo ana magana ka ce Muawiya bai shiga ba ai saboda shi baya cikin al-muhajiruna baya cikin al-ansar ko Abu Sufyan ba zai shiga ba saboda shi ma baya cikin al-muhajiruna wal-ansar wannan maganar ba ta da kan gado za mu kawo ayoyi ne waɗanda suka yi magana akan falalar sahabbai dunkule ba tare da sun ware tsakanin muhajirun da al-ansar ba daga ciki akwai fadar Allah ta'ala da yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah ya ce kun kasance mafiya khairin al-umma wacce aka fitar wa mutane tana umarni ko kuna umarni da kyakkyawan abu kuna hana mummuna kuma kuna imani da Allah farkon waɗanda za su shiga ƙarƙashin inuwar wannan aya su ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda me na farko saboda su ne a gabansu aka saukar da ayar aka saukar da alqur'ani kaga maganar farko waɗanda magana ta shafa su ne wanda Annabi ya kalla ya ce kuntum khaira ummati kaga wani zo ce ba sa ciki to kaga wannan kawai rigima yake nema su ne farkon waɗanda aka fara fuskantar ma wannan magana kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas abu na biyu ayat tana magana an khairul umam al'ummomin da suka fi kowane alkhairi. Mun kuma san ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khairun nasi qarni, mafi alkhairun mutane sune mutanen da na rayu tare da su, sune qarni na. Kaga ashe sahabbai sune kuntum khaira ummatin, kafin kowa ya shiga cikin wannan aya, saboda fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace khairun nasi qarni. Sannan idan ka ce ana nufin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam gaba daya, to dole ma sahabbai su shiga, domin su ma wani bangare ne na al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan kuma su suka fi cancanta su shiga, saboda waɗannan sifofin da aka ambata, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, su suka fi kowa sifantuwa da waɗannan sifofi. Kaga su suka fi kowa dacewa a saka su karkashin wannan aya kafin wani ma ya zo ya shiga cikin ta. Saboda haka wannan ba karamin yabo bane Allah ta'ala yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda duk wani sahabi da ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama yana bai imani da shi har ya koma ga Allah, ya shiga karkashin wannan ayar. Sannan fadar Allah ta'ala da yake cewa falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun. Allah ce wadanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama, wa azzaruhu suka karfafe shi, wa nasaruhu suka taimake shi, wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a suka bi hasken da aka saukar masa, shine alqur'ani. Allah ce ulaika humul muflihun, waɗannan sune masu samun babban rabo ba wasu ba. Sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi imani da annabi ko basu yi ba, sun yi imani da shi, sun taimakawa da awassa ko basu taimaka ba, sun taimakawa da awassa da rayukansu da dukiyarsu da duk abin da suka mallaka, sun taimake shi akan abokan gabansa, sun kuma yada da awassa. Kaga waɗannan sifofi da Allah ta'ala ya faɗa, yace to masu waɗannan sifofi su ne masu samun babban rabo, kaga sahabbai dole su shiga ciki. Sannan Allah ta'ala yana cewa lakinir rasul walladhina ma'a amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika al-fawz al-'azim. Ubangiji yake cewa lakinir rasul walladhina amanu ma'ahu, sai dai annabi ko manzo shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka yi imani tare da shi, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, sun yi gwagwarmayar yaɗa addinin Allah da dukiyoyinsu, sun yi da handa da rayukansu. Allah ce wa ulaika lahumul khairat, to waɗannan suna da alkhairatai da yawa. Wa ulaika humul muflihun, waɗannan su ne masu samun babban rabo. A'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika al-fawz al-'azim. Allah ta'ala ya tanadan musu al-jannatayya, waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu. Allah ya ce waɗannan shi ne babban rabo. Babu shakka wannan yabo ne Allah ta'ala yake wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, waɗanda suka yi imani da shi, suka taimaka masa, suka taimaka addininsa ta hanyar ba da dukiyarsu da rayukansu. Kuma Allah ta'ala ya ce suna da alkhairatai, kuma suna da kyakkyawan ƙarshe, suna da sakamako na har abada, sakamako wanda yake na aljanna na har abada. Wannan yabo ne ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a dunkule, wanda sayyidina Muawiya yana ciki. Akwai ayar cikin suratul fath, Muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Wanda ita ma wannan ayar tana fadar annabi sallallahu alaihi wasallama tare da waɗanda suke tare da shi, walladhina ma'ahu, wanda suke tare da shi. Kaga sahabbansa gaba daya sun shiga karkashin walladhina ma'ahu. Allah ta'ala ya yabe su, ya ainihin tsarkake zukatansu, ya tsarkake ayyukansu. To wani a dunkule duk ayoyi ne wanda suka yabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a dunkule, wanda sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikinsu. Sannan idan muka dawo zuwa ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, za mu ga akwai hadisai waɗanda suke nuna falalar sayyidina Muawiya. Akwai hadisi a cikin sunan Jami'ut Tirmidhi, hadisin Abdurrahman ibn Abi Umaira radiyallahu ta'ala anhu, wanda ya ji shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana cewa Allahumma ij'alhu, annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi wa Muawiya addu'a, ya ce wa Muawiya Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiya wahdi bihi, Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi, ya Allah ka sanya shi mai shiryarwa, kuma abin shiryarwa, kuma ka shiryar ta hanyarsa. Kaga wannan babu shakka addu'a ce da ta fito daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, wanda addu'a sa ba ta faduwa kasa banza. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa addu'a da shiriya, yayi masa addu'a ya zama mai shiryarwa, yayi masa addu'a Allah ta'ala ya shirye ta hanyarsa. Haka nan akwai wani hadisi a cikin Musnad al-Imam Ahmad da al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani da Musnad na Banzar da wasu littattafai na hadisi da dama. Hadisin al-Irbaz ibn Sariya as-Sulami radiyallahu anhu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa اللهم علم معلم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب يا الله ككويد دا معاوية روبوتو ككويد دا شيل السافي سنن كتالي شيلك عذابا هكا وانا باب شكا الدعاء جي النبي صلى الله عليه وسلم يكي مسا وبنجي تعالى علما تدشي كما اينه يسالي شيلك عذابا توتا وكا جي الكتاب انا رفين اينه للتافن الله kaga addu'a ce Allah ta'ala ya bashi ilimin alqur'ani. Wani hadisi ne isnadin sa hasan ne fi shawahid, kuma Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo shi a cikin silsilatul hadisi sahiha. Banda wannan akwai hadisin Muslim wanda wasu suke kokarin su kawo shi da niyyar suka sukar Muawiya, to amma malamai suna cewa wannan shi ma karan kansa yana daga cikin abinda zai zama yabo ga Muawiya. Hadisin Muslim me yake cewa? Hadisin Abdullahi dan Abbas ne radiyallahu ta'ala anhu. Abdullahi dan Abbas yake cewa kuntu al'abu ma'a sibyan, wata rana ina wasa tare da yara. Kun san Abdullahi dan Abbas yana daga cikin kananan sahabbai, wato sigaru sahaba, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya bai fi shekara 15 ba. To yace wata rana ina cikin yara muna wasa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka hango shi, sai yazo yace fatawaraitu khalfa al-bab. Abdullahi dan Abbas yace sai na koye a bayan kofa. To ka Annabi ya ganshi, kamar yadda aka sani yara in suna wani wasan sun ga babba sai su karin kuya, saboda haka sai ya koye. Sai ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faja'a fahata'ani haf'atan, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yadda ke ni ta baya yace idhhab wad'u li Muawiya, sai ce je ka kira mu Muawiya. Abdullahi dan Abbas yace faji'tu, sai nazo fa qultu, sai na ce huwa ya aqulu, sai dawo yace ya rasulullahi abinci yake ci. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa Abdullahi dan Abbas idhhab fad'u li Muawiya, sai ka kira mu Muawiya. Abdullahi dan Abbas yace sai na dawo na ce abinci yake ci. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam a karo na uku sai yace la ashba Allahu batnahu, kada Allah ya kosar da cikin sa. To sai wasu suka ce to ai kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam baya san Muawiya. Na farko dai ko kullun ko rubutu doran hadisin ba za ku ji wani laifi da Muawiya ba, an ce aje a kirawo shi, ba a ce a hadisin an je an ce ya ce ba san su ba. Yara zai iya cewa je ka kirawo shi, da ya leka ga yana cin abinci sai ya rasulullahi abinci yake ci, da ya zo sai ya ce ya rasulullahi abinci yake ci. To sai Annabi ce la ashba Allahu batnahu, kada cikin nashi ya koshi. To sai suka ce to kaga ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam baya san shi, shi yasa ya masa mummunan addu'a. A Imamu Muslim wanda shi ya ruwaito hadisin, da yake malami ne na kwarai mai kyakkyawar aqida, mai kyakkyawar wato niyya da zuciya, ba wanda yake kullace da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ya kawo wannan hadisi a cikin hadisan da ya kawo na addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi. Yace ya Allah, duk wanda nayi masa na bace shi ko nayi masa mummunan addu'a alhalin bai cancanci haka ba, Allah ka rikidar da wannan addu'ar ta koma tsarki gare shi, da lada gare shi, da rahama gare shi. Nace duk wanda nayi wa addu'a kuma wato mummunar addu'ar da bai cancance ta ba, ya Allah ka juyar da ita ta zama rahama gare shi, ka juyar da ita ta zama tsarki gare shi. Kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani sahabinsa taribat yaminuka, kamar yadda ya ce Mu'adh ibn Jabal sakilatka ummuka, ya ce uwa haifiyarka tayi wabinka. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matarsa aqra halqa, lokacin da aka ce da shi, lokacin da ya ce mutafi an gama hajji, ya ce mutafi, sai aka ce ai safiya tayi jini, sai ya ce aqra shine wacce bata haihuwa, kamar kada Allah ya bata haihuwa, irin wannan abin din. Da ko yace la kabirat sinuki, yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata yarinya ce kada wato shekarunki su wato kada ki girma, ki ta zama haka kake kare girma. Annabi yana fadar waɗannan wasu lokuta kamar yadda al'adar Larabawa ta gudana sukan fadi waɗannan kalmomi ba wai suna nufin ainihin abinda kalmomin suka kunsa ba, ba addu'a suke nufi mummuna ba, sai dai al'adar su a bakin su al'adar ta gudana kamar ba wuce ce Allah wa da ranka, ba wai yana so ya masa mummuna addu'a bane kawai da yana so ya nuna ba haka yaso ba. Ɗaya daga cikin hadisan da abinda ya kawo Imam Muslim ya kawo kafin ya ka hadisin Muawiya sai ka hadisin Anas wanda yake cewa kanat inda ummi Sulaim yatima, ummi Sulaim mahaifiyarsa kenan, yace tana renon wata marainiya, wato wata marainiya a gurinta tana kula da ita. Fara'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-yatima, sai Annabi ya ga wannan marainiyar wato ta fita, sai suka hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya, sai Annabi ya ce anti hiya laqad kabirti la kabura sunnuki, yace ke ce kin girma, to kada ki kara wani girma. Yana fadar haka faraja'at al-yatima ila ummi Sulaim tabki, sai wannan marainiya ta dawo ta samu ummi Sulaim tana kuka. Ummi Sulaim tace malaki ya bunayya, me ya same ki ne yar yata? Sai yarinya ce ta yi da'a alayya nabiyullah, annabin Allah ya mun mummuna addu'a, Allah ya kabara sinni, kada in kara girma. Tace fal ana la yakbaru sinni abadan, to tunda ko annabi ya mun addu'a kada in kara girma, haka ba zan kara girma ba kenan har abada, zan yi ta zama haka yadda kurkusata. Sai ummu Sulaim da ta ji wannan magana, yarinya marainiya kuma a ce manzo Allah ya yi mata addu'a ta yi ta zama a haka yar kurkura da ita kar ta girma, sai hankalin ummu Sulaim ya tashi, sai ta fita, tace sai ta fita da sauri ta lusu khibaraha, wato zannin ta ya abin nan lullubinta ma tana jan shi a ƙasa saboda sauri. Hatta laqiyat rasulullah, ta hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qala laha rasulullah malak ya ummu Sulaim, nabi ce ya ummu Sulaim ya haka kuma ya ganta a gaggauce a gigice. Qalat ya nabiyallah ad'auta ala yatimati, haka yawa yarinya ta mummunan addu'a marainiya ta. Qala wa ma zaki ya ummu Sulaim, ce menene kuma ya faru? Shi annabi ba bai kawo wani abu a nan sa, ce menene kuma ya faru ummu Sulaim? Tace za'amat annaka da'auta an la yakbara sinnuha, taji ta gaya mun cewa kai addu'a cewa kar ta kare girma, wala yakbaru qarnuha, kar jikinta ya kare girma. Sai manzo Allah ya dariya, ce ya ummu Sulaim, ce ya ummu Sulaim, amma ta'lamina anna sharti ala rabbi aw anni ishtarattu ala rabbi fa qultu innama ana basharun arda kama yarda al-bashar wa aghdabu kama yaghdabu al-bashar fa ayyuma ahadin da'awtu alayhi min ummati bi da'watin laysa laha bi ahl an yaj'alaha lahu tahuran wa zakatan wa qurbatan yuqarribuhu biha minhu yawm al-qiyamah. Ce ya ummu Sulaim, sai dariya, ce ya ummu Sulaim baki sani ba sharadin da muka yi da Allah ubangiji na, ko na shardantawa ubangiji na nace da shi ya Allah ni mutun ne ina yarda kamar yadda mutane suke yarda, nakan yi fushi kamar yadda suke fushi, nace fa ayyuma ahadin da'awtu alayhi min ummati bi da'wa, dukkan wani daga cikin al'ummata da dai masa wata mummunar addu'a wanda kuma shi bai cancanci wannan addu'a ba, an yaj'ala halahu tahuran, ya sanya masa wannan addu'a ta zama masa tsarki, ta zama masa tsarkaka, wa qurbatan yuqarribuhu biha, ya zama masa abin da zai ƙara kusantar da shi zuwa gare shi ranar gobe kiyama. Baki san da wannan ba, saboda haka ita wannan marainiya ma ai cabawa ta yi, tunda har ba ta cancanta ba, nace da ita wannan, to wannan kuma Allah ta'ala sharadin da muka yi da shi zai cika, ko Allah ba zai cika sharadin sa tsakanin sa da manzon sa ba, zai cika. To Imam Muslim ya kawo wannan hadisi, wato bayan wannan hadisi mubasharatan sai ka hadisin Muawiya, da aka ce a kira Muawiya, aka ce a kira Muawiya, duk ce ya abin nan abin ce yake ci, abin ce yake ci, la ashba batn, la ashba Allahu batn. Wasu malamai suka ce to kaga da Allah ya karba addu'ar, sai ya sashi cikin wani mugun talauci zamana abinda zai ci ma ya gagare shi sai kuma gashi ya zama babban mai sarauta wanda dukiyar da za a raba ma a hannunsa take kaga ba magana yunwa dukkin ka dai idan dai har akwai abin sai ba a ci kana zaune a yunwa to kaga wannan alama ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ba mummuna addu'a yi masa ba da mummuna addu'a yi masa da talauci ne zai kashe shi shi yasa imamu nawawi yake cewa muslim al-imam muslim ya fahimci a karkashin wannan hadisi ya fahimci mu awaye bai cancanci wannan addu'a ba saboda haka sai ya shigo da shi a cikin wannan babin da ya kulla na cewa addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ma wasu kuma ba su cancanci irin wannan addu'a ba to a gurin Allah rahama ce da tsarki da daukaka wannan kaga wata daraja ce ita kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake da wannan daraja wanda zai yi addu'a Allah ya rikidar da addu'ar saboda darajarsa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin falalar Muawiya hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar daga Anas dan Malik shi kuma daga Khalasa ummi Haram bint Milhan yar uwar mahaifiyarsa take cewa nama annabi sallallahu alaihi wa sallam yawman qariban minni wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo gidana ya kwanta yana bacci sun mastai kaza ya tasimu sai ya farka daga bacci yana murmushi fakultu ma adhakaka sai ita ummu haram ta ce ya rasulullahi me yasa ka dariya sai manzo Allah ce unasun min ummati uridu alayya yarkabuna hadha al-bahr al-akhdara kal-muluki ala al-asir shi wasu mutane na ne daga cikin al'ummata aka nuna mun su kamar da ake nuna hoton bidiyo haka aka nuna musu a cikin bacci ga sunan suna hawa kan wato jiragen ruwa a cikin teku kal muluki alal asirra kamar sarakuna akan karagan mulkinsu sai annabi ya ji dadi da wannan mafarkin irin yadda ya gansu cikin walwala da nishadi sai ya tashi yana dariya sai ummu haram ta ta fahimci cewa abin gara basa ce sai ta ce ya rasulullahi ud'u Allah an yaj'alani minhum annabi ka roki Allah ya sa ni daga cikin su haka sahabbai suke da sun ji annabi ya faɗi wata gara basa sai wani wuf yace annabi ni ma ka roki Allah ina ciki kamar yadda Ukasha ibn Mihsan yayi lokacin da annabi yace mutum 70,000 za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba bincike kawai da sun zo a ce kuce 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 ko ake jira tun da zo Ukasha yace ya rasulullahi ka roki Allah ya sa da cikin su annabi ce kana cikin su sai can ba wani ya farat ya tashi ya ce ya rasulullahi nima annabi ce an riga ka saboda haka ummu haram sai ta ce ya rasulullahi an roki Allah nima in zama cikin su sai annabi ya ce anti minhum kina ciki sai ya sake komawa yana bacci karo na biyu sai kuma tashi yana murmushi ta ce a me yasa ka kuma murmushi sai ya ce ai wasu mutane ne aka nuna mu cikin al'umma ta suna haye akan jiragen ruwa a cikin teku kamar sarakuna akan karagan mulkin su sai ta sake cewa rasulullahi a roki Allah su ma in shiga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace anti min al-awwalin kina dai cikin na farko sai ya kasance ta fita tare da mijinta Ubadah ibn Samit lokacin da ya fita a cikin mayaka farkon lokacin da musulmi suka fara shiga cikin teku za su kai wato za su fita jihadi a cikin ta cikin ruwa tare da Muawiya yayin da suka gama abinda suke suka juyo za su dawo sai suka sauka a Sham da aka zo za a tashi sai aka kawo mata dabbar da za ta hau wata alfadara da za ta hau ita ummu haram to sai ga zamana dabban nan ta taka mata wuya sai wuyan ya kare sai ta rasu saboda haka da aka tashi tafiya ta biyu ba ita shi yasa annabi da tace a saki addu'a ta shiga da biyu annabi ya ce kina dai cikin na farko saboda Allah ba zai kai ta wancan lokaci ba to Ibn Hajar yake cewa murmushin annabi da dariyarsa da yake yi alama ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadi da irin halin da ya ga waɗannan mutane a ciki kuma waɗannan mutane a cikin su akwai Muawiya ashe wannan ba falala bace banda wannan akwai hadisin Imam al-Bukhari hadisin Umair ibn al-Aswad al-Ansi da yake cewa ya zo gun Ubadah ibn Samit a lokacin Ubada ibn Samit yana Hims yana zauna a cikin wani a wani fili a zaune a Hims Hims cikin kasar Syria ne da za tura suke cewa Hims yana wani gidansa wa ma'ahu ummu haram yana tare da ummu haram sai Umar ya ce fa haddathatna ummu haram sai ummu haram ta ba mu hadisi tace taji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwal jayshin min ummati yaghzul bahra qad awjabu farkon rundunar da za su fita su je yaki amma ta teku waɗannan sun cancanci aljanna sai ummu haram tace ya rasulullahi ana fihim ina cikin su annabi ce anti fihim kina cikin su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki cewa awwal jayshin min ummati yaghzuna madinata qaisar maghfurun lahu sannan farkon mutanen da za su farkon rundunar da za su je su yaki birnin Kaisara Kaisara shine babban sarkin Rumawa birnin Kaisara shine Constantinople farkon rundunar za ta kai yaki wannan garin ce maghfurun lahum an gafarta musu tace ana fihim ya rasulullah ina cikin su ya ma'aikin Allah nabi ya ce da ita la baki a ciki na farko su ne wanda suka fita a zamanin sayyidina Usman amma tare da Muawiya dan Muawiya shine yake kanikancin ma fitar gaba daya jiragen ma shi ya fara tare da su tun zamanin sayyidina Umar amma sayyidina Umar ya hana shi yace kaga Laraba ba su saba shiga ruwa ba Laraba ba su saba shiga ruwa ba saboda aka kakkaje kace zaka shiga ruwa da su a ce za a kai wa Rumawa samami a je a shefa su cikin hadari to amma duk da haka ya ci gaba da tanadin jiragen ruwan sai lokacin sayyidina Usman ya samu ya fita to wannan ita ce fita ta farko da Muawiya aka yi da ita ummu haram da mijinta Ubadah ibn Samit wanda ita ta yi shahada kafin a zo gida to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan rindunar da za ta fita Allah ya gafarta musu to kaga wani ya zo kuma ya ce zai ciciki Muawiya ko ya zo ce zai soke shi mai mutum yake nema a rayuwarsa ba ya samu gafarar Allah ba to tun a duniya annabi ya ce maghfurun lahu an gafarta ma waɗannan bayin Allah annabi ya ce kad aujabu sun cancanci aljanna sun yi aikin da suka cancanci aljanna Muawiya yana daga cikin marubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yana daga cikin waɗanda suka rika rubutawa annabi sallallahu alaihi wasallam rasail wato duk wasiƙunsa da yake aikawa wasu shugabannin ƙabilu to kaga duk sanda za a amince maka kana rubuta wahayi wannan alama ce ta cewa wato mutum ya samu karbuwa kusancinsa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ya sa wato ya tasirantu da wasu ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman abin da ya shafi haƙuri da juriya da karamci haƙuri da karamci to waɗannan duk suna daga cikin hadisan da suka inganta na falalar Muawiya sannan kuma an samu ya samu yabo daga sahabbai ya samu yabo daga tabi'ai ya samu yabo daga limaman shari'a duk sun yabe shi to bayan Allah ya yabi mutum manzo Allah ya yabi mutum mutanen ƙwarai sun yabi mutum sahabbai da tabi'ai da to dan wani ya zo yana zagin sa har wani abu yake eh kanatihin sakhratan yawman li yuhina falam yadirha fa auha qarnahu alwa'il kamar dan akuya ne yazo ya samu katan dutse falalan dutse yace zai karo da shi wa zai cutu abdullahi dan abbas yana cewa ma ra'aitu rajulan kana akhlaqa bil mulki min muawiya ban ga mutun da dabi'un sa suka dace da dabi'un wanda ya kamata ya zama sarki ba kamar muawiya haka nan a cikin sahih al-bukhari an zo aka cewa ibnu abbas hal laka fi amir al-mu'minin muawiya fa innahu ma autara illa bi wahida wani ne ya ga muawiya yayi wutiri raka'a daya sai ya rugo gurin abdullahi dan abbas yace maza aje a samu muawiya mai nasiha wutiri raka'a daya yayi sai abdullahi dan abbas yace innahu faqihun muawiya malami ne saboda haka ba da jahilci zai yi ba النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا خشي أحدكم فليوتر فليسلي واحدة توتر له ما قد سلى ابن عباس ya tuna ko an ambace Muawiya a gaban sa yake cewa lillahi darru ibn Hind ma akrama hasbahu wa akrama maqdiratahu wallahi ma shatamana ala minbarin qattu wala bil ardi dannan minhu bi ahsabina wa hasabi. Abdullahi dan Abbas kamar yadda ku sani shi ma alul baiti ne, dan baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallama, matsayin sa dai da sayyidina Ali. Sayyidina Ali dan baffan annabi ne, shi ma dan baffan annabi ne, wancan dan Abu Talib, wannan dan Abbas. Ali ibn Abi Talib, wannan kuma Abdullahi ibn Abbas, dukkanin su ƴaƴan baffanni suke ga annabi sallallahu alaihi wasallama. To shi ne Abdullahi dan Abbas yake bin Muawiya, ahlul baiti yake ban Muawiya. Shi lillahi darru ibn Hind yace Allah ya dada dama ya kyautata wa dan Hindu, yana nufin Muawiya. Ma akrama hasbahu, wa ya kai shi karamci a dangantakarsa. Wa akrama maqdiratahu, wa ya kai shi karamci a ikon da yake da shi. Wallahi ma shatamana ala minbarin qattu, bai taba hawa minbari ya zage mu ba mu ahlul baiti. Yace Muawiya wallahi bai taba hawa minbari ya zage mu ba. Wala bil ardi dannan minhu bi ahsabina wa hasabihi, a duk duniya a yanzu ban san wani wanda yake kokarin kare mana mutunci da mutuncin sa ba kamar sa. Wani ahlul baiti ne ya bada wannan shaida. Kaga wani kulukutu kuma zai zo zai na wannan ahlul baiti ne, ahlul baiti a lokacin da Muawiya ya gabatar da ta'ziyar sa ga Abdullahi dan Abbas game da rasuwar Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, yake ce masa la yukhzika Allah wa la yasuuka fil hasad, Allah ba zai tozarta ka ba, kada Allah ya tozarta ka ko ya saka ka shiga damuwa bayan rasuwar Hassan. Sai Abdullahi dan Abbas ya ce wa Muawiya, amma ma abqa Allah li amira almu'minin falan yasu'ani Allah wa lan yukhzini, ce amma matukar dai Allah ya bar mun sarkin mu'minai, yana nufin Muawiya, to ba zan taba shiga damuwa ba. Kaga wannan alama ce ta yarda, alama ce ta yarda da amincewa, matukar dai Allah ya jinkirta mun kai muna tare da kai, to ba zan shiga damuwa ba, inji Abdullahi dan Abbas. Haka nan Sa'ad ibn Abi Waqqas, ɗaya daga cikin waɗanda aka yi bushara da aljanna, yake cewa ma ra'aytu ahadan ba'da Uthman aqda bi haqqin min sahibi hadha al-bab, yazo kofar gidan Muawiya yace bayan sayyidina Uthman ban taba ga kuma wani wanda yake bawa mai gaskiya gaskiyar sa ba kamar wanda yake ma'abucin wannan gida, yana nufin Muawiya. Abu Darda yake cewa ma ra'aytu ahadan ashbaha salatan bi salati rasulillahi min amirikum hadha, ce ba taba ga mutumin da sallarsa take kama da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ba sarkin nan naku ba, yana nufin Muawiya. To anan ne ibn Taymiya rahimahullah ya kawo asar na ibn Abbas da na Abu Darda, asar na ibn Abbas wanda yace Muawiya faqihi ne, da kuma asar na Abu Darda wanda yace Muawiya yana wato yafi kowa kwatanta irin sallar manzon Allah. To shine Ibn Taymiyyah ce fa hadhihi shahadatu sahabati bi fiqhihi wa dinihi, wannan shaida ce sahabbai suka bayar dangane da Muawiya game da abin da ya shafi ilimin sa da kuma addinin sa. Waye ya bada shaida dangane da ilimin sa? Washahidu bil fiqhi Ibn Abbas wa bi husni salati, wanda kuma yace yana kyautata sallah. Waye shi? Ko Abu Darda. Ibn Taymiyyah ce wa huma, waɗannan ai su ne. In kana maganar ilimi aka ce Abdullahi dan Abbas, ai kaga an je Fatiha. In ana maganar abin nan tsoron Allah da zuhudu da gudun duniya aka kawo Abu Darda, to kaga nan ma sai dai a sha Fatiha. Ce wal atharul muwafiqatu li hadha kathira, ce abinda zaka samu daga sahabbai da tabi'ai waɗanda suke ƙara ƙarfafa irin wannan batu nasu suna da yawa. Sa'id ibn al-Musayyib sayyidu tabi'ina, shi ma ya yi masa shaida mai kyau, kamar yadda Ibn Wahab ya ji daga Malik, shi kuma daga Zuhuri yake cewa na tambayi Sa'id ibn al-Musayyib game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, sai yace da ni isma ya zuhuri ya kai wannan zuhuri wato wanda ya fito daga kabilar banu zuhra shine az-zuhri ka saurare ni shi man mata muhibban li abi bakr wa umar wa usman wa ali wa shahida lil asharati bil janna wa tarahhama ala muawiya kana haqiqan ala allah alla yunaqishahu al hisab yace ka saurare ni wanda duk ya mutu yana san abu bakr yana san umar yana san usman yana san muawiya ya shaida ma waɗannan sahabban sauran guda goma yace duk ya yadda ɗan aljanna ne sannan aka ambaci muawiya yace rahimahullah yayi masa addu'a Allah ya ji kansa yace to wannan ya cancanci ubangiji ta'ala ba zai bincike shi ba ranar gobe
amin
haka nan akwai wani tabi'i al-mu'afa ibnu imran yake cewa ya ji wani mutum yana tambayar shi mu'afa ibnu imran wani rabah ibnu al-jarrah yace ya ji wani mutum yana tambayar mu'afa ibnu imran yana cewa da shi ya aba mas'ud aina umar ibn abd al-aziz min muawiya ya za mu kwatanta umar ibn abd al-aziz da muawiya wato waye yafi wani kun san umar ibn abd al-aziz ba sahabi bane ba sahabi bane
na'am
tabi'i ne yana cikin tabi'ai muawiya sahabi ne sai wanda yake tambaye sai waye cikin sa yafi wani umar ibn abd al-aziz ko muawiya sai yake tambayar wannan malamin al-mu'afa ibn imran faghadiba min zalika ghadaban shadida yayi fushi fushi mai tsanani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauko wani wanda ba sahabi ba duk barinarsa duk martabarsa kana tambaya wai waye a gaba wannan sai ya bata masa rai sai ya ce la yuqasu bi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahad babu wani da za a rika kwatantansa da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rika kiyasin sa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace muawiya sahibuhu wa sihruhu wa katibuhu wa aminuhu ala wahyi Allah yace muawiya din nan sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam sirikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi yana auren yayarsa sannan katibuhu shine marubucin sa sakataren sa ne sannan kuma aminuhu ala wahyillahi ya bashi amana ya amince masa dangane da wahayin Allah kuma yanzu ka zo kana cewa waye fi wani wannan sa shi fushi Abdullah ibn Mubarak al-Khurasani shi ma ɗaya daga cikin limamai ne na shari'a manyan malamai yake cewa muawiya to inda na mihna mu muawiya a wajen mujarraba فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم يعني الصحابة يجي دو وان دمك غينا يو مؤاوية غني غني تو زامو تهميش زامو تهمشيش ينا سوكا صحابة
نعم
تو دو وان زي فارة تبا مؤاوية تو زي تبا سولا صحابة عبد الله دم مبارك يكي جوا ما أبنى أكا تنبيش يكي جوا ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده قال معاوية من خلفي ربنا ولك الحمد أنت بيش قمد معاوية مذاك شي قمد معاوية سيتي بككي سو زنفة دا قمد متمن دا النبي صلى الله عليه وسلم ييركو يدقو يتي سمع الله لمن حمده شيكم ينا باين النبي يتي ربنا لك الحمد wato mutumin da yayi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam me kake so kuma in fada dangane da shi shi yasa lokacin da aka tambaye shi muawiya shi yafi ko umar ibnu abdul aziz sai yace la turabun fi min kharay muawiya ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khairun aw afdalu min umar ibnu abdul aziz yace turbaya turbaya da za ta shiga hancin muawiya tare da manzon Allah to yana tare da manzon Allah yana bashi kariya yana hidimta masa kura ta shiga hancin sa to tafi falala sama da Umar ibn Abdul Aziz wannan duk suna fadar wannan dan kada su ba ka kofa har ka ma samu wata dama ka ci mutuncin waɗannan bayin Allah duk kuskuren da za su yi in ka dauko abin din su in ka dauko hasanat din su to sai kaga suna da hasanat gingima gingima kuma Allah ya ce innal hasanati yuzhibna sayyi'ati inna alhasanati yudhibna sayi'at, da mai yan aljanna za su shiga aljanna ba dalilin jayan hasanat ba, ko za su shiga aljanna ne saboda ba su da laifi ko nasisun komo ba awo za a yi ba, ba man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya, ai aunawa za a yi, kaga ashe za a zo da laifuffukan. To idan rabbul izzati shi kansa da wannan yake hukunta mutane, wani kuma yazo ya ce ai Muawiya yana da laifuffuka guda uku, yayi kaza yayi kaza yayi kaza, saboda ka tsine masa wannan mutum ne fi sabilillah. Duk mutumin da Allah ta'ala ya bashi guzurin hankali ba zai saurari wannan magana ba. Abu Tauba Rabi ibn Nafi' Al-Halabi malami ne shekara 241, shekara ɗaya suka rasu da Imam Ahmad, yake cewa Muawiya ibn Abi Sufyan ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كشف الرجل السترة اجترأ على ما وراءه. يجي معاوية لا بلين إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم دون دي تقوى لا بلن تو ناسو يقوصا تقوى أبن دي إكي باي لا بلن تو معاوية لا بلين دون دك غيافار وكم قصة معاوية تو زي شغي وكم قشي صولا صحابة an tambayi Imam Ahmad game da mutumin da yake sukan Muawiya da Umar da Amr ibn al-As, sai a ce da shi Rafidi. Rafidi duk wanda aka ce da shi Rafidi a wancan lokaci babu shakka an bashi ban mushi babban tabo, a ce da shi Rafidi. Rafidi shine wanda baya san Abubakar da Umar yake kafirta su, shi to wanda yake sukan Muawiya a kira shi da wannan sunan. Sai Imam Ahmad ya ce innahu lam yajtari alaihima illa walahu khabi'atu saw, ai bai samu ramar rashin kunya ga Muawiya ba da Amr ibn al-As, face a zuciyarsa akwai mummunan dafi, akwai mummunan kulli a zuciyarsa. Wama yabghudu ahadun ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa walahu dakhilatu saw, ce babu wani wanda zaka samu yana nuna kiyayyarsa da gabarsa ga daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, face yana da mummunan kulli a zuciyarsa. Kuma ka duba haka gani, duk wanda zake taba Muawiya to zaka ga ya shiga sai yana taba sauran sahabban manyan abokansa. Saboda haka kamar yanda abin nan shi wancan malami yake cewa labule ne, wanda dai ya daga labulan to sai ya zungura abin da yake bayan labulan. Muawiya a zamanin sayyidina Umar, sayyidina Umar shi ya fara jawo Muawiya ya bashi matsayi lokacin za a bude wani gari da ake kira Kaisariya a cikin Sham, cikin yankin Syria. Ya dora masa nauyin ya jagoranci irindinin da za ta je ta yi wannan budi, kuma ya ci nasara bayan dogon lokaci da ya dauka yana ainihin sama wato yi wa wannan gari kofar rago. Sannan bayan dan uwan Muawiya Yazid ibn Abi Sufyan, wanda da shi ne kamar gwamna a Damashq, shi Yazidu lokacin yana gwamna Yazid ibn Abi Sufyan, ba Yazid dan Muawiya ba, Yazid ibn Abi Sufyan wannan sahabi ne kamar da muka faɗa dan uwan Abu Sufyan ne, lokacin yana gwamna a Damashq ya jawo Abu Sufyan ya dora masa nauyin ya je ya kula da sawahilu Sham. Akwai garuruwan da suke makotaka da garin Sham, wanda kun san a wancan lokacin mutanen Rumawa, Roma turawan Rum, suna yawan kawo samame da farmaki ga musulmi, suna ta kokarin yadda za su murtsike musulmi su a arewa, waɗancan kuma a kudu mutanen Iraki, sauraka a gabas. Mutanen Iraki suna ta kokarin yadda za su mutanen Farisawa suna ta kokarin yadda za su cinye musulmi ta gabas, waɗannan kuma ta arewa. To lokacin sayyidina a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama, tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suka fara fafatawa da su, kun san gazwatu Tabuk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ne domin yaƙin Rumawa, gazwatu Mu'ta ita ma yaƙi ne da Rumawa, sannan bayan sa jaishu Usama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura rundunar annabi Usama, ya tura ta ne domin aje wato a tare farmaki da Rumawa suke kokarin su aukawa musulmi. to a wannan lokaci lokacin sayyidina abubakar aka yi waqatul yarmuk wanda aka ci garuruwar rumawa da yawa aka kwato garuruwar larabawa da rumawa suke mulkin mallaka da dama musamman ita sham to haka nan lokacin sayyidina umar aka ci gaba da wannan to yazidu yana yazid ibn abi sufyan yana daga cikin wanda suka jawo muawiya suka bashi ragamar jan rinduna da zasu ainihin kokarin yadda za a fatattaki rumawa wadanda suke kokarin su yi mulkin mallaka a cikin kasashen larabawa bayan wafatin yazid ibn abi sufyan sayyidina umar ya bawa muawiya wato su karin shugabancin garuruwa da can akwai dimashq akwai ba'labak akwai albalqa dimashq syria ba'labak a cikin lebanon albalqa a cikin urdun to da waɗannan duka a ƙarƙashin yazid ibn abi sufyan suke bayan rasuwarsa sai sayyidina umar ya nada muawiya ya ci gaba da kula da su kamar shine gwamnatin sa nan daga nan kuma wasu garuruwa da suke ƙarƙashin wasu da sayyidina umar wasu suka rasu wasu sayyidina umar ya musu ritaya sai ya hada garuruwan sham gaba daya sai ya bawa muawiya cewa ya ci gaba da rikewa duk da cewa a wannan lokacin baya da shekaru da yawa wanda har wasu daga cikin dattawa suka rika mamaki ya za a yi wannan yanki wanda yake mai tasiri kwarai da gaske kuma mai girma kuma a danka shi a hannun wani mai kananan shekaru dan lokacin shekarunsa ba su 35 ba aka danka masa irin wannan garuruwa to shine sayyidina Umar yake cewa talumuna ne fi wilayati kuna zargi na akan na bashi rukon wasu garuruwa cewa ana sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi ce ni kuma naji manzo Allah yana masa addu'a ina cewa Allah ka sanya shi mai shiryarwa kuma shiryayye kuma wanda zai shiryar ta hanyar sa wannan addu'ar ta sa ni kuma na jawo shi na bashi irin wannan matsayi yayi aikace da yawa yana daga cikin aikacensa a zamanin sayyidina Umar lokacin da ya zama gwamna a Sham ya tsara wani tsari na as-sawafi wash-shawati sawafi wash-shawati a wancan lokacin kamar yadda muka ce rumawa suna ta kokari yadda za su kawo farbaki su murkushe idan an kada su sun fita sai su kuma yi shiri to Muawiya shine akan wannan iyakar don haka shine zai rika kula ba zai ba su dama ba kuma shi zai yi kokari ya riga su kafin su kawo masa shi ya riga su ya kai musu to shine sai ya tsara wasu randunoni akwai wadanda ake fita a lokacin bazara akwai wanda ake fita a lokacin abin nan a lokacin sanyi akwai lokacin zafi akwai lokacin sanyi kamar rihlatu shita'i was-sayf to shi ma sai ya tsara wannan to shine farko wanda ya fara kawo wannan domin ya ga ya ba wa kasashen musulmi kariya daga irin farmaki da rumawa suke abin nan fita ta farko ko wasu daga cikin fitar da aka yi shi ya jagoranci fitar ma ta shekara 22 bayan hijira da 23 bayan hijira duk shi ya rika jagorantar ta har sai da ya shiga Amuriya wanda da a tsakiyar garin rumawa ne kuma a ƙarƙashin mutanen da suka yi aiki a ƙarƙashinsa akwai manyan sahabbai akwai irin su Ubadah ibn Samit kamar yadda muka ji akwai irin su Abu Ayyub al-Ansari akwai irin su Abu Dharr al-Ghifari akwai irin su Shaddad ibn Aws da manyan sahabbai ne kuma suna cikin karkashin rundunarsa wanda duk yana nuna yadda suka yadda suka amince suka sallama Muawiya tun a wancan lokacin Muawiya a zamanin Sayyidina Usman bayan wafatin Sayyidina Umar Sayyidina Usman ya karbi ragamin mulki ya ci gaba da tabbatar da Muawiya akan da dama daga cikin yankin Sham wanda yake rike da su kamar yadda ya tabbatar da gwamnoni da dama kamar na Bahrain kamar na Yemen kamar na Masar duk ya tabbatar da su suka ci gaba da rikewa sannan kuma ya kara wa Muawiya wasu daga cikin garuruwan Sham har aka zama bayan shekara biyu kusan Muawiya shi ke rike da Sham ma gaba daya saboda haka kaga ba sayyidina Usman ne ya nada shi ba tun zamanin sayyidina Umar aka nada shi yana daga babban aikin da yayi kamar yadda muka faɗa a baya shine insha usturul bahri da can larabawa ba su san su shiga ta cikin teku ba amma rumawa da farisawa sun kware wajen wannan suna da jiragen yaki shine farkon wanda ya fara yin jirgin yaki na ruwa na musulmi Muawiya shine farkon wanda ya saboda haka shine farkon wanda ya fara fita shine kuka ji wacce annabi mafarki da annabi yayi to Muawiya shine farkon wanda ya fara shirye jiragen da za su fara fita tun zamanin sayyidina Umar sayyidina Umar yana dakatar da shi a zamanin sayyidina Usman ya cimma burin sa to gashi kuma lokaci yayi kuma yanzu muka fara tafiyar da gaskiya ba je ko ina ba ko rabi ba mai ba saboda haka kaga a ina ba awa ɗaya za a ƙara ba sai dai ta zama bashi a dawo a ƙara shi saboda haka mun kwana a nan amma insha Allah Laraba mai zuwa Laraba mai zuwa insha Allah za a dawo a dora idan mun kare a Laraba mai zuwa shike da kuma mun kare ba sai mu sake dawo
na san kowa zai yadda ni cewa kowa ya karu da wannan lacca kuma fahimci cewa daktan dakta ne ba siya aka yi ba dakta ne da yake da yanci ba siya an daure shi da kausain ba a sa akwai daktan da in za a sa dr din sai an yi bracket wannan dakta ne a buɗe Allah ya saka masa a cikin waɗannan mintuna 59 malam ya yi mana bayanai masu gamsarwa inda malam ya jayo mana ayoyi na alqur'ani har karo bako hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu malam ya jayo mana guda 19 maganganun sahabbai da manyan malamai malam ya jayo mana har guda 19 su sannan malam ya kawo mana shi'ir na waƙoƙin larabci sau ɗaya malam ya yi mana salo na wasu kalmomi guda biyu da suka ja hankalin mutane ulubutu da ƙurƙura sannan ku kuma masu sauraro kun yi ƙwararren kabarbari guda 8 shekron ai tambayoyi su yi haƙuri lokaci ya ja malam nola abubakar sha'ayi za mu ba shi
kuma ba a gama
ya allaka mana abubuwa a baya insha Allah sai bayan ya yi sai a kira sallah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna godewa Allah muna kare masa godiya akan abin da ya azurta mu da shi na dama da lokaci da lafiya har muka halarci wannan lacca mai albarka ko in ce darasi mai albarka kuma wannan darasi na daya kenan insha Allah kamar yadda malam yayi alƙawari zai zama musalsal ma'ana bayan sa kuma waɗansu jerin gwano na darussa makamanta dori ciko za su biyo baya da yaddar ubangiji bayan ko ba dan an riga an saba ba ta cewa dole lecture sai an yi ta'aliki ko tattaunawa sai an yi ta'aliki wannan lecture bata ma kai karshe ba ballanta na a ce za a Allah la Allah wani abin da zan fada malam yana nan yayi masa bahasi yayi masa babi yayi masa fasali lokacin sa yana zuwa kuma kamar yadda lokacin da aka sanar da ni cewa malam ya umarce ni cewa in halarci wannan zama sannan in zama wanda zai ta'aliki na yi tsokaci tsokaci na shine a gaskiya dalibi shi yake yin abu malamin sai yazo ya masa ta'aliki wannan shine kaida to amma malamai sukan ce yana daga cikin tawadu'un malamai har su yadda su fada dalibin su ya fada shi yasa akan yaba wa Sheikh Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama cikin malamai yan zamani Dr. Bakar Abdullah Abu Zaid kamar dalibi yake gare shi amma yayin littattafai malam Usaimin ya rinka masa sharhi ko ya rinka masa ta'aliki ko in muka duba zuwa ga irin wannan dabi'a ta malamai ta tawadu ba laifi bane in hakan ta kasance ina yaba wa wannan majalisi da waɗannan ƴan kwamitin tsara lecture na yadda suka yi abin da larabawa suke cewa a ataita alqausa barihi wa askanta darabani mana sun bawa baka gwanin harbinta sun bawa gida masanin sa kuma wanda ya iya gina shi me gabatarwa ya gabatar a farko malam dakta ne akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau muna kalubale muna kalubale ana ce mana makiyan annabi haka ake mana yafa ko to a yau a gaya mana wani da wanda ba namu ba wanda ya digirin farko akan hadisin annabi digiri na biyu akan hadisin annabi digiri na uku akan hadisin annabi a garin Kano falillahi alhamdu wal minna godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da na tsuntsunta na fa'idantu da su cikin lecture malam ko darasin malam na farko da aka dauko abin tiryan tun daga bayanin ma wai daga wani family Muawiya dan Abu Sufyan ya fito domin ana iya gane kyakkyawar juma'a tun daga laraba juma'ar Muawiya kyakkyawa ce domin larabar ta ce ta fara kyau dan familyin da Muawiya ya fito familyin Banu Umayya duk da shi kamar yadda malam ya gaya mana baya cikin sabiquna al-awwaluna ila al-islam amma familyin sa din gurungun suna ciki wanda kuma wannan sabiqar da suke da ita ita ce har ta haifar da zuwan sa shi ma kuma mu sani cewa falala a musulunci daban matakin ta uku ne bisa ga ayar da malam yayi mana ishara zuwa gare ta a cikin suratul tauba bayan as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar to sai kuma walladina taba'uhum bi ihsan sannan sai aka kulle sai aka ce radiyallahu anhum wa radu anhu to idan Muawiya baya cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar yana cikin alladina taba'uhum bi ihsan wannan shine abin da Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti ya fada a tafsirin sa na adwa'ul bayan lokacin da yazo fassara wannan ayar wallahi cikin hikimar Allah da su yayi misali yace alladhina taba'uuhum bi ihsan misalin kamar irin su Amru dan As kamar irin su Khalid ibn al-Walid wadanda suka musulunta bayan fatuhu Makka to shi Muawiya dan Abu Sufyan Hafiz ibn Hajar yace ana cewa ya musulunta tare da iyayensa ne bayan fatuhu Makka a wani kaulin kuma ana cewa ya riga iyayensa musulunta ma'ana dai yana cikin walladhina taba'uuhum bi ihsan wanda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu kamar yadda na faɗa cewa gidan da ya fito babban gida ne kuma su kan suna da sabika zuwa ga musulunci malam ya buga mana misali sayyidina Usman dan kabilar Banu Umayya ne sayyidina Usman ko kana so ko baka so yana cikin as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin yana cikin marigayen farko kuma waɗanda suka hijira tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga yayar Muawiya uwa ɗaya uba ɗaya ummu habiba ramla bintu abi sufyan ita kan tana cikin sabiquna al-awwalun domin ita ta je hijira habasha hasali ma daga can ne ko dai mijinta ya yarda ko ya rasu sannan aka aiko wa da Annabi sallallahu alaihi wasallam labari cikin matan da suka zo akwai wacce matsala ta faru kaza manzo Allah yake a daura aure na da ita Najashi shi ya daura aure ko shi ya biya sadaki kamar yadda malamai suka faɗa Saidul Hawa ya kawo wannan a cikin littafin Al-Qususu fi Tafsir yace shi yasa cikin matan Annabi ta fi kowa yawan sadaki domin sarkin Habasha Najashi shi ya biya sadakin a madadin manzon Allah kaga kenan yayar Muawiya uwa ɗaya uba ɗaya ita tana cikin sabiquna al-awwal dan Allah ko dan wannan albarkacin ka za ka dangare ba ya sha ruwa a tasko ba idan kana da mutunci kana da kima kana da hankali kana da tunani kana son kai albarka a ce mutumin da manzo Allah ya auri yayarsa uwa ɗaya uba ɗaya yanzu bai da kima a wajenka kuma ba wai fa kafiri ba musulmi ne shi malam yayi shanana ta mana yayi ta buga mana misali Muawiya sakatare ne fa na manzo Allah so da dama ina buga mana misali a karatu dan mu fahimta a yau sakatarorin saddauna a Najeriya kowa ya san kimar su da darajar su irin yadda su suka taimaka masa wajen gogormaya da sauransu duk wani wanda zaka ji babba sai a ce ai sakataren saddauna to dan Allah mu san darajar sakatarorin saddauna amma ba mu san darajar sakatarorin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam daka Muawiya malaman musulunci sukan bashi wani take da wani title sukan ce Muawiya kawun din mai imani suka ce saboda me saboda yayarsa matar annabi ce Allah kuma ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi uwayen mu'mine ne to wacce take babarka wanta ko kaninta shi kuma me ke gare ta kawun ka shi yasa ibnu qudama ya ce wa muawiya tu khalul mu'minina mu aqidar mu muawiya kuma kawun mu'mine ne kuma malam ya faɗi cewa Ibn Taymiyyah Allah ya ji gansa da rahama ya ce khairul muluk shine Muawiya fiyayyen sarakuna shine sayyidina Muawiya to wannan maganar dan kada mutanen su ce to ai dan Taymiyyah ya faɗa ka koma cikin tarihul khulafa na Imam Suyuti Khatimatul Huffazi shi ma ya tabbatar da wannan magana da yazo sharhin fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al khilafatu min ba'di 30 sana summa yakunu mulkan mulkan din na farkon su shine Muawiya da aka yace fiyayyin sarakuna a duniya in ka cire khulafa ur-rashidin Muawiya shine na farkon su da aka wannan shaidar ba wai kadai daga bakin mu wanda kuke rainawa ko kuke wa kallon hadarin kaji ta fito ba Khatimatul Huffazi Suyuti ya faɗi wannan a cikin littafin sa na tarihul khulafa to sannan malam ya yi tabarruki mana ya yi ratsi zuwa ga falalar mahaifin Muawiya wanda shine Abu Sufyan domin an tashi zagi akan hada da baban da dan da uwa mahaifin Muawiya shine Abu Sufyan Sakhar ibn Harb sarkin Makka malam ya gaya mana falala da darajar da manzo Allah ya bashi wanda annabi ya kwatanta gidansa da Ka'aba ta fuskar tsira a ranar fatu Makka wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shiga Ka'aba ya tsira kuma duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira a wani hadisin da bana iya tantance ingancin sa yanzu Hafiz Ibn Hajar ya ambace shi a cikin Fathul Bari yace manzo Allah ya ce Muawiya Abu Sufyan minna ahlul baiti Abu Sufyan dan gida ne a wajen mu ko ba komai manzo Allah ya aure iyarsa to da haka wannan yake nuna mana shi Abu Sufyan da wadancan suke ta zage-zage suke ta habaici suke ta kaza-kaza to fa ga darajar sa a wajen fiyayyen halitta dan haka duk wanda ya so waɗannan ya so su ne dan yana kaunar annabi duk ko wanda ya ki su to ta nan muka soma bai fitu ya ga mai kyazu kin annabi ne da kin sahabbai yasa kake rarage fa da waɗannan domin dan Allah ɗan uwa in ba dan ta sanadiyar manzo Allah ba wai san Muawiya a wani tarihi ka san shi tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka nan mahaifiyar sa Hindu a satin nan naga wani a Facebook bayan ɗayan su ɗan ɗaya ashabu shimali ma ashabu shimali ya zagi Abubakar ya zagi Umar ya zagi Usman wai sai wani shi kuma karewa zai sai ya taso sai ya ce a'a da Abubakar dai da Umar da Usman sahabban annabi ne amma kaga Abu Sufyan da danta Muawiya da dansa Muawiya da Hindu mayya su kan waɗannan ba su ba manzo Allah aljani abokin shedan malam ya gaya mana cewa Allah madaukakin sarki da kansa a ranar tashin alkiyama auzi alhasanat wasayiat wanda ta rinjaya shi ake cewa mutum mutumin kirki Allah madaukakin sarki dan ya nuna mana cewa waɗannan sahabban koda a ce sun yi laifi daman baya daga cikin aqidar mu cewa ma'asumai ne sai aka sa wata ka'ida da doka a cikin addinin musulunci duk abin da zaka faɗa na muni a tarihin sayyidina Abu Sufyan da duk abin da zaka faɗa na muni a tarihin sayyidina Muawiya sun yi shi ne kafin musulunci ubangiji kuma sai ya kafa mana ka'ida wallabina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haqqi wala yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'ab lahu al'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud bihi muhana sai ce illa man taba wa amana wa ila amalan salihan sayyatihi hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi kuma manzo Allah ya ce al-islamu yajibu ma qablahu wal hijratu tajibu ma qablahu Allah madaukakin sarki ya raya mu da kaunar waɗannan bayin Allah Allah madaukakin sarki ya kashe mu da kaunar su ubangiji madaukakin sarki ya tashe mu tare da su dukkan waɗanda suke da gani-gani game da waɗannan bayin Allah in suna da rabon shiriya ya Allah ka shiryar da su dan ba masu rabon shiriya bane ya Allah mu ka kashe mu da son su su ka kashe su da kin su amin wa bi hadzal qadar kifaya wa salamu alaikum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar